بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور قوليا تتبت إذا الله سبحانه وتعالى وان دينونا من وانا صافية لهدي ta goma sha biyu ga watan Rajab a wannan shekara ta 1435, kuma daidai da goma sha ɗaya ga watan biyar a shekara ta 2014 miladiya. Alhamdulillah, za mu ɗora inda muka tsaya a karatun jiya na wannan littafi mai albarka, littafin Mukhtasaru Siratin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa siratu ashabi al-ashara. Littafi ne da Abdulghani al-Maqdisi ya wallafa domin bayani kan abin da ya shafi takaitaccen tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma takaitaccen tarihin sahabbansa guda goma, wanda yake ajiya makai na farko a cikin su wanda ya fi su daraja da ɗaukaka da matsayi shine Abubakar as-Siddiq. Yau za mu tashi a mabi da shi a falala da matsayi da daraja a wannan al'umma, shine Umar ibn Khattab, mana Umar al-Faruq. Isa ma nace Abu Hafsin Umar bin Khattab radiyallahu an bin Nufayl bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Yaltaqi ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi Ka'ab bin Lu'ay. Ma laki Abu Hafs, na farko ka sani ana mai alkunya da Abu Hafs. Idan ka ce Hafs, suna ne daga cikin sunayen zaki da ake da su, kamar da kasan zaki ana kiran shi Asad, to haka nan akwai Hafs, akwai Fahad, akwai Hizabarun da sauransu. Lura da nau'uka na zaki din da ake da shi. Dan karaman zaki, dan tuntukushi, shi ake kira Fahad. Zaki iri kaza iri kaza shi ake kira kaza, zaki iri kaza iri kaza shi ake kira kaza. Wayan kana Asad ismu jinsi ne, da ka ce Asad to kana nufin zaki wanda ke ya shafi karamin haihuwa da sabon haihuwa da sauransu. Haka nan Usama suna ne daga cikin sunayen zaki, to haka nan ma Hafs suna ne daga cikin sunayen zaki. Ba wai yana da ya ko ɗa mai suna Hafs bane da aka kira shi da Abu Hafs. Kenan tun da aka ce baban zaki, ya nuna kuma zaki ya shahara da gwarzanta. Mutum zaki abin nan halitta ce da Ubangiji Subhanahu wataala ya yi ta da ƙarfi da gwarzanta, kenan ana kiran shi baban zaki ta ɓangaren gwarzanta kenan. Abu Hafs shi ne Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu, Allah yadda da shi, shi Umar ɗin kenan. A wannan sai yake alarta mana mahaifin shi Khattab bai musulunta ba, shin ya ma da suke musulunci wannan ba sani ba. Shi sa aka ce radiyallahu anhu, Allah yadda da shi, shi Umar ɗin shi kaɗai a wannan matashiyar, tunda mahaifinsa bai musulunta ba. Shin ma ya riski musulunci, ma'ana ya haɗu da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ba sani. Bani Nufayl, shi Khattab ɗin Nufayl ɗan Abdul Uzza ɗan Riyah ɗan Abdallah ɗan Qurt ɗan Razah ɗan Adi ɗan Ka'ab ɗan Lu'ay ɗan Ghalib. Qala rahimahullah, yaltaqi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Ka'ab bin Lu'ay. Yana haɗuwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a kakan manzon Allah na bakwai, shine Ka'ab ɗan Lu'ay. Ka'ab ɗan Lu'ay shine kakan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na bakwai. Sai zamana da Ka'ab wanda yake shine kakan manzon Allah na bakwai, kuma shine kakan Umar ibn Khattab. Ya zamana kenan ashe ƴan uwan juna ne, kakanni sun haɗa su, kuma kakannin ma masu ƙarfi ta ɓangaren uba. Dangagar dangantaka ta ɓangaren uba ita ce dangantaka mai ƙarfin gaske. Sai zamana a cikin kakannin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akwai kakan da yake shine kakan manzon Allah, kuma shine kakan Umar ibn Khattab. Wannan kakan shine Ka'ab ibn Lu'ay, shine kakan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na bakwai. Sai yake nuna mana ashe ƴan uwa ne, ƴan uwan ma kuma na jini, suna da dangantaka ta jini tsakanin Umar ibn Khattab da ma'aikin Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Umar ibn Khattab kamar